Daga murya Amurka a Washington DC.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barku da sake kasancewa da mu. Shirin yau da gobe kuke sauraro shirin matasa daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Aka mitoci 2531 da kuma 41. A birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar kuma ana iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar din da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya sauraron mu ta Alpha Radio. Za kuma iya sauraron mu ta adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com. Sunana Aisha Mu'azzu. A yau Talata 13 ga watan Agusta na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai yada zango ne a kasar Ghana tare da wakiliyar mu a can Hawwau Abdul Karim, wacce za ta karbi ragamar shirin daga nan. To sai a gyara zama, a ci gaba da sauraron shirin yau da gobe.
Allah ni Hawwau Abdul Karim yau Paniya zan ci gaba da shirin daga nan birnin Accra, Ghana. Shirin zai fara da jin takaitacciyar tarihin Malama Musfira, wadda take uwa malamar da ke koyarwa a makaranta sannan kuma ɗaliba daga jami'a. Bayan haka kuma mu tattauna da Khalifa Fistawa Media akan tasiri da yake yi a rayuwar al'umma. Daga nan ne za mu dan huta da wakan Yahaya da Me Jida Naka, sannan mu ci gaba da shirin inda za mu ji bayanin Hajiya Abata kan mutuwar auren zamani. Da ƙarshe dai mu kawo ƙarshen shirin da kwalama. Sai yanzu kusai a kujiye da tattaunawar mu zai kasance da bakuwar mu ta yau Malama Musfira.
Assalamu alaikum Malama.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ni dai sunana Musfira, kuma na tashi daga Tafo 45 amma currently ina Sawaba Sipedoti, inda muke activities mu wato sa consults wanda ya haifi sa educational complex, sa catering service, this is the side transport, the sorrows.
Mashallah, zaki dan gabatar min takaitaccen tarihin ki inda kika taso karatu da sorrows.
So ni dai azariya na karatu from basics to basic school to JHS, har na kai secondary school wato Northern School of Business Tamale in Naje Secondary School, then na proceed to Kumasi Technical University inda na postgraduate diploma in computerized accounting. From then na kuma kuma na yi degree na in computerized accounting. Aside that, I have other certificates in baking specifically, saboda even though na yi accounting in school as a student, amma in professional life kuma ni baker ne, ni professional chef ne, ni decorator ne, ni event planner ne, sannan kuma na administrator kuma at a school wato sa educational complex kuma inda zama private school da muke ra. Ni da mijina Mr. Siddiq Abdulrazak, private school ne amma mun yi shi kaman English and Arabic wanda zama private, wato inda zaka kai yaro ka samu both secular and then Arabic education, kuma inda zama na private ne akwai ido sosai kan yaran. Sannan kuma muna run weekend school which is precisely on Quran memorization, wato inda muke koyar da yara yanda za su memorize Quran.
Duka keke jagoranta?
So sa consult dai na ce mother organization mu kenan, amma wanda ke in charge specifically kafin mani in shigo shiki ne mijina, shi ne Mr. Siddiq Abdulrazak, shi ne CEO mu na sa consult. Nike maganan ga yau sa consult na 10 years muna plan ma mu have a special occasion to celebrate it.
To ki bangaren ki da kanki wani abu ne naki na mallaka da kike ranin shi.
So na ce we are all in it together, corporate aiki muke yi. So when it comes to
aiki ke yana goyen bayan ki 100%.
Mu duka muna yi, whatever we do it together. Muka yi aure sa consult yi Aifesa catering services. Kin zo ki iske yau na train students. Gobe kin zo ki iske miji na catering. Gobe kin zo ki iske ni catering. Haka nan kika zo other activities.
Ga aure, ga yar, ga wannan aiki ya ake yi.
To alhamdulillah, cikin rayuwa dai mutum ko me kake yi akwai challenges. Challenges na rayuwa, every part of it ana face. Saboda first of all, a ce mace kana da aure, kana aiki, ga yara, ga professional life ɗinka, wato aikin da kake yi ba wani abu ne da yake da sauki ba. Apart from businesses da muke yin ga duka ma, ina aiki as a clerk, wato secretary daga Islamic Educational Unit. Ina zuwa from Monday to Friday, sannan other activities da muke yi. So abu ne mai wuya sosai, amma me zai kifinka kana zuwa forward kana iya kai kullum? Shine wato passion da kake da shi for abin da kake yi, da juriyan da zaka yi. Sannan kuma apart from that, mutum duk abin da zaka kana need good support system, and the best support system I have in this world is my husband. Shi ke bayana yake ba nike yin duk abin da nike yi yan yi duka.
Ko ranan da kika ji kamar kai inda muka kan gari ban yan kai barin
kwarai kuwa dewa, saboda nike magana gama ina zuwa su.
Ma, kina me? Kina karanta?
Ina diploma in education. Abin da yasa na koma su nake diploma in education. Na realize kaman currently muna run institution as a school. Even though ina da diploma in computerized accounting, ina da bachelor of degree in computerized accounting. Amma me mutum duk abin da kake ya kamata ce kana da ilimin abin da kake yi nan sosai, kafin kai ka make sure kaman mabiyanka sun yi the right thing ne. Ya kamata kain da kake da abin nan ka san abin da kake yi. Abin da yasa na take pain na koma su na ce bari in je yi diploma in education in kare kan certificate da nake da shi. Yeso ya bar ni ma abin da muke yi nan kai ya kai shi da kyau. Currently kuma ina rike da yariyan 11 months. So akwai ran da na tashi zan je lectures, man na ganin kaman like kana feel gajiya cikin jikinka, amma an ka duba abin da ke gaban ka, inda kake so ka aim ka kai, she mu doki wannan mu yi abin ga da shi kuma
ne. To na kike so ki kai?
To mun kai wani riba mu kai koyina ba. Yau sa educational complex, we are not up to 3 years, this is our third academic year, mun ce 2.5 years. So mun ce mun kai wani riba mu kai koyina ba, muna cikin rarra. In the next 10 years, muna so mu zama one of the best Islamic private schools in Kumasi, Ashanti region, Ghana. And then muna so mu zama one of the best institutions in the Zamu train mutane kan aikin annu when it comes to catering services, baking, decoration, fashion and a lot more. So in kika ji ababen da na kurin ga duka ke ma kin ga kaman in mun kai wani amma ba mu kai koyina ba.
Wani gangari zaki ba yan wayan kin mata da suke son su yi wani abu haka amma wani abu na jan su baya.
To abin da zan ce musu ne dai shi su yi focus. Once kana da abin da kake son ka achieve, in kai focus ka duba ka set goals towards it, ka iya ka achieve. It may be difficult, ka face a lot of challenges, amma in ka keep focus kan abin nan kana follow shi kadan kadan ba easy bane. Na ce is easy tan kana deceive audience, ba easy bane, amma in kai focus kana gan kaman ga abin da kake so, in kai tawakkali kuma da Allah kana follow shi kadan kadan, Allah yanda ka samu abin da kake
so. Kuma ba su samu goyon bayan mazan su ba.
To matan da ba su samu goyon bayan mazan su ba, na farko gargadin da zan musu, ya kamata su san hanyar da za su bi su samu hankalin mazan su, su support su cikin abin da, saboda mutum ko me kake kana need support, kana need wanda zai tabaka murwa dan rana guda kai ka je kai wani abu ka gaji ka zo, kana need wanda zai encourage ka, oh keep on kaza kaza, yanda za yi bar kai kuma ka feel comfortable. Sannan maza kuma gargadin da zan musu kan su support matan su, yanzu duniya things are very hard. Apart from that, yau mutum na da rai, gobe mutum bai da rai. Yau in ka empower matan ka, ka empower future yaran ka, in ka empower matan ka, ka yi komi, Allah ka dai san gawan farko. Amma yau in ka kwanta ba ka tashi ba, ka yi rest assured kaman matan ka ta yi aiki ta duba yaran. yaran ka ba she wani yazo ya support ko ta je tayi layi tana nema abincin da za ta ba marayu ba sai ta yi aiki sa ta support ga she sa maza duk inda kuke duka ka san kaman in ka empower matan ka ka empower kanka kuma ka empower yaran ka
to mun gode malama Musfira wani makon za mu ji irin tasiri da kika yi a rayuwar al'umma
madalla dangantaka ko alaka tsakanin maza da mata tamkar dan juma ne da dan jummai kama daga matakin uba da iyarsa wa ko kane da kanwa ko yarshi miji da matarsa ko kuma ma'aikata ne samun goyon bayan namiji yana taka muhimmiyar rawa wajen karfafawa mace gwiwa tare da taimaka mata ga cimma burinta da nasarori a rayuwa hakan nan idan bace ta rasa goyon bayan namiji a duk mataki yana haifar da mummunan tasiri a rayuwarta domin yana sa ta yi kasa a gwiwa duk da cewa bata rasa ƴan uwa mata da suke bata goyon baya ba ko a bangaren neman baiwa mata damar da duniya take kokarin tabbatarwa matsawar tafiyar bata samu amincewar maza ba to tafiyar tana samun nakasu bisa bayanan wata kungiya mai zaman kanta United Purpose da a da aka santa da Concern Universal mai rajista a Burtaniya yanzu zamu koma ga Hawwa'u
yanzu muna tare da Khalifa Abdullahi Swala zamu ji irin tasiri da shi ke a rayuwar al'umma
to assalamu alaikum malam peace dawa barka da warhaka
wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
dan gabatar min cikakken sunan
ayya halifa abdullahi sala halifa faita ko da kace push up kin ko da kace abokin malumma
abokin malum
ko da kace miyan kwakwa ko yaron annabi
duk sunan nakin
eh ko da kace dawa for life Ambassador of Islam.
Duk suna na kin
kanina wani. Kace me kama shanu.
Ba sallah yanzu mu zo bangaren tasiri da kai a rayuwar al'umma.
Eh alhamdulillah was ala kulli alam. In kika ce impact da na make to wannan she ni a wuri na ban ganin na make wani impact ko kuwa a bi mana she da mu ce impact da Allah ya bani na make. Don aini ban yayi wani abu ba Allah ya sa ni ba. Kuma ban yayi wani abu ba Allah ya taimaka mini yi ba. Eh ni tafiya na duka Allah ne gaba Allah baya Allah gefe Allah nan ga Allah saka ka saya shi Annabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam
sai samu rayuwa impact ne wannan Allah ya bani muka yi a cikin community ba community mu kada ne muka yi impact ba don community da na fito shine kuma shi zango Allah ba kan tudu wannan kowa duniyan community mu dace su gwada maka menene akai yana da yawa wannan suna nan mai shi yayi zo ma aiki bai da wani mun ya muka yi ka wurin aiki da wani fawa
iya tuna adadin mutanen da ka dauki da hannunka ka sawo aiki
wallahi badan yin tuna wannan suna da yawa
Allah sun kai 100
badan yan gane ba gaskiya don aiki abu ne na da yawa ana iya yi wani abu ma a manta wani ma ke game da kai waje yace diyana wani wai kai ka sa shi aiki kaza yace to ni na manta shekaran jiya ina zamu ne muna program ga wani prison officer ya zo wai kwanakin gaji yan shi kenan na sa aikin air condition yace to ni ban ma san diyan ka bane ni da na sa yaro ne ya zo wurin mu ne wai na bidan aiki shi shi sa abu ne da indai ka zo ne ma gurgurdun ali ina da iko nan ya mu yi
amma ba abubuwan da ke zuwa ake zuwa bukata wurin ka sun kai kamar wani irin abubuwa
she mu ce abubuwan da ake zuwa bukata a wurin mu abin peace dawa organization ne mutane da ke kasan mu muke aiki mun kai mutane da mu dari she yasa amma ni dai nake kallo jagora wannan kuma kanna Allah ke so ne yasa ni na zama jagora abinda ake zuwa wurin mu masu ciyo masu neman kudin daki masu neman sukufis masu neman wani arkan su ne na duniya kowa dai ni in ka zo office mu da ka zo ka iski wani na nan muna iya mu yi wani na nan ba mu iya mu yi wannan da mu iya mu yi she mu yi don ba mu da mu yi komai ba Allah kade shi dai wani suna iya su zo ne ma abu wurin mu wala ba mu yi mu fulfilled ba ni da kaina ina zaman ina tuna ina bude messages wannan ba mu iya mun yi ba she ina soro mai ran jinga da Allah to amma ba ina da ikon bane banyan yi ne kin fahimci ko she yasa abin da yana da yawa akwai wayan da ke bidan ruwa mu ba su rijiya rijiyar na zuwa she su ga mun tai wani gari mun yi muna aunawa ne su wane ne ke in need much she yasa kai ka iya kana cikin unguwan kushen duba a kai ba ruwan gota kuke sha ba amma wa'anga da ke tudu ya arewacin Ghana gota suke sha da shanu gwamnatin musu da maka cikin gari shi yasa wani abubuwa ka kuma lalle ya kai ga shanu da ake kawo muna muke yanka da talakawa in karamin sallah ya kai abinda muke tallafawa abubuwan da ajiya ba da mu yi muke da
rama wani girman tallafin da
wallahi ajiya muka yi wasa ramu fadi ma ba mu fadi wani ne mafi girma ba mu gane domin yana da yawa eh shi yasa ba za ka kai ka gwada ba wani mun tare da mutane hospital take India $50,000+ mutum guda wannan duka kuma kan Facebook kun gani muke zuwa da wurin jama'a social media su ba mu ba kudi na bane ba kudi mu bane Allah ke gaya da mutane wani kuka sa amanan nan annun su da su aikata kuma ai muna cikin garin nan kowa ya san mu kowa ya san da muka fito kuma muna aikin peace da wanga sabon shekara da mu shiga January ga mun samu shekara na ba goma to kin gan abu da kai shekara goma wallahi in ba na Allah bane shekara fudu mai kyau an gudu to amma mu duk wanda kika san yana tafiya da ni a peace dawa ko mai kamera ko mai driver hali yau su nake tafiya da ni saboda al khairi yazo da su ake rabawa in an bani sadaka in doki wannan na kyauta na ba su wani in an kawo kudin a raba da masu aiki ne na ba ku yasa ya bani impact din da ke cikin community mu wallahi ni ba dan yambu da bakin fadi ba ni da kaina kwanakin nan da muka yi taro na musabaka na makafai mun zo muna list abun na bubuga wasu abun na kallo a wannan garuka fa mun yi fa shekaru kaza na manta domin abu ne da mu kanna Allah yayi muna
mafi yawancin kungiya haka ana yi a zo a rasa kudi amma kuma tallafi na iya zuwa sai kana ganin cikin aljifin ka ba cikin kudin fisdawa ba kana da shi kana iya taimakawa
shi ma yafi yawa ni yana iya zo ma ya kare ma wani lokaci ba komai ne wai an Allah in kai abu kamar yanzu kai abu Allah na son wani abu kai shi ma sirri akwai na open which is public fund to sai sa kika gan muna fitewa jikin mu kullun ne ga aji ana zamanin nan da kika interview na nan ake zuwa wurin ta azu wannan ba kudin fisdawa ba sannan banda wannan kuma akwai kudin da mutane ke ba mu na zakka na sadaka yana nan daban-daban kowa na iya ba mu kamin shekara kuma muna mu gane kudin zakkan ga ina da mu shiga da shi kaman shekaran ga zakkan da yazo annun mutun January hali yau ba abinda muka ba wani mutun da ke cikin kumashi ko Accra cikin birni duka wannan dan yantuna ne wani malami ne ya shiga cikin wani kunci yana wani gari da ya komo Ghana plane ticket shi ya kasa muka fidda cikin zakkan da bana ka kara mai arawacin gana ne barai suna ba zakka shekaran nan
to mallam Khalifa Allah ya saka da irin gudunmuwar da ake bayarwa wajen tallafawa marasa galihu sai daga mallam Khalifa kuma zamu nishadantu da wannan wakan Yahya jida naka Bayan wakan Yahya ina tare da Hajiya Abata kaka ce uwa ce sannan mai sasanta auratayya ce wadda ta bawa sama da shekaru 70 baya za ta bayyana mana abin da yasa auren zamani baya karko
Assalamu alaikum Hajiya
ni ne Hajiya Ramatu da ake ce mu mai lakabi Hajiya Abata
kin kai shekara nawa a rayuwa
a yau dai ina da shekara 71
wannan wani matsala muke da shi yaran mata da auren mu ke yawan rabuwa
matsaloli na yaran mu dai na zamani in ce biyan mu na yanzu da jikokin mu na yanzu ya saba da mu zabanin mu da muka yi to yau yaran mu na yanzu jikokin mu na suna son sauri menene sauri komai zaka yi duniya sannu ne ba da rigima ba da garaje ba idan dai ka yi garaje cikin lamari to kullun kai kana da dana sani cikin rayuwa kullun dana sani zaka ta yi amma zaka dauki hakuri ka bi yanda ya kamata zaka ga daidai cikin rayuwanka amma mu yaran mu na yanzu rigima yayi yawa rigima da jijjida kai yayi yawa ba yi abu cikin yanda ya kamata wani yayi ne zan yi wani yayi ni ma shi na yi wani laifi tunda wacce ta yi kaza
competition
haka zamanin mu ga yake mu da ba haka muka yi tafiyan mu rayuwan mu ba
da kuya kuka yi
da mu rayuwa dai da muka yi ban duban abin da kike da shin ce ina neman in fi ban duban abin da kika yi ina so in ci gaban ki ban duba in abinda kika yi ina so in bata naki rayuwa don a yau zamanin mun ga mu zamanin mu ba haka muka yi ba nace ina so ki na kare miki komai sai dai in taimake ki da ki je gaba amma ba in taimake ki don kai ki baya ba
mu matasan yanzu da muke abubuwa
a ai ba amaryan da za kai daki miji ba tare da gargadi ba an gwada miki zamantake wanda zaki da zama da miji da zama da ƴan gida da zama da family meeting da yanda ya kamata zamantakewa duka uwarki she ta gaya miki to ki je daki hawo to amma yaran yanzu da yake ba masu ji bane abinda aka gaya musu gida ba shi za su gidan auren ba wani abu daban za su koyi da ba su yi shi gida ba za su fita da shi she sa an za a zage su kuma shi a gama da iyaye alhalin ba haka uwarki ta kai ta gidan miji su dai suka je suka koyi nasu salon daban
kina ganin bai kamata a can salon yanda ake yi mai matasa gargadi ba idan an kai su gida aure
an kai su gida aure ma kika yi abinda ba dai ba ai uwarki ko ta kira ki ta gaya miki ta ce miki wacce maganan da na gaya miki nan da hutuban da ne miki aka kai gida aure da kika je ba shi fa kike yi ba to ai yaran yanzu ba su jin magana su suna ganin uwayen namu uwayen nasu ma su sun fi su wayo shi yasa abinda iyayen suka gwada musu ko ai wangar Allah rabu da ita su ɗan dani to shi yasa kullun ake sake su ana rabuwa da su domin in zaki bi da abinda uwarki ta gaya miki da ba wanda zai bar aure ma komin wuya auren komin dadin su amma da yake mu hutuban da muka ba su nan ba da shi suke zuwa ba da nasu salau daban suke zuwa gidan miji in kika hango kuma kika kira don ki gyara zamantakewan ta da miji she kiga ta ce wai ke mutuniyan dani she sa ke a rabu da ki ke manufos ma ya kama ki eh haka yaran ke fadi nan manufos da Allah bari hajiya manufos yanzu maganan ta ba wani magana bane kake dauki wannan maganan ta to shi ke goma da su baya suke kai su ga hallaka suke kai su ga asara babba don abinda babba ya gani yaro ko ya hauri ni bai gani babba abinda shi ya gani daga kasa ke ko kin Hausa ma baki gani kuma kame uwa ta zauna da ke ta gaya miki magana ta ga abinda ta gani ne take gaya miki in kin je ki kaza in kin je ki kaza in kin je ba su daukawo yau yanda nake ke kusa da ni Mr. Lady Buti gabade ta dauki hutu ba gare mu menene ta yi aure ta yi biyayya aure ta tausaya aure ta yi mamijin ta biyayya an cire matan kuma shin ga dubu ba su iya sun yi abinda Mr. Lady ta yi ba
madalla Yayin da aka kaɗa gangar siyasa a Amurka, tuni yanayin siyasar ƙasar ya ɗau ɗumi a bisa dalilai da dama. Na bayan nan dai shine Ayyana wanda mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris take so ya zama mataimakinta idan jam'iyyarta ta Democrat ta ayyana ta a matsayin ƴar takarar su. Dalilin kenan da yasa na tattauna da shugabar Women in Media Initiative, wata kungiya da ke baiwa mata goyon baya domin tabbatar da cewa mata sun samu wakilci a fagen siyasa, wacce ta yi magana akan ra'ayinta akan.
Kuma sunana Halima Bel Umar, kuma ni ce shugaban kungiyar Women in Media Communication Initiative a nan Kano, Nigeria. To kin san ai idan ana siyasa kowa hange yake yi hango wane ne in ya janyo shi yana ganin Allah zai ba shi sa'a kin ga duba da wanda ta zaba in dai Allah ya ba ta sa'a to ina ganin dai ni da ra'ayina mutum ne wato jajirtacce kamar matsayi yake da kafafuwan shi kuma zai iya karawa da kowa ina ganin kamar ya san abi shi da Kamala Harris
a matsayin ki na mace menene kike so a ce gamayyar Kamala Harris da Tim Walz sun cimma a matsayinta na shugaban kasa in Allah ya bata sa'a
to ni dai kinsa a matsayina na mace kuma ganin America ne zan so a ce an samu mace ta farko kuma baka da za ta rike shugabancin America me yuwa nata policy approach din watakili zai dan fi dan sauki a kasashen duniya duk da dai na san America take America ce kuma America za ta aiki saboda interest din America za ta to amma ina ganin idan Allah ya sa ita ce ta samu shugaban kasa gaskiya za a samu sauki saboda mata in kika kula mata da yawa mata suna da tausayi kuma ba sa san abin da zai bata musu suna kuma suna so su ga wato on the privilege waɗanda ba su da wato wanda ba su da
gata
galihu yawa mata kuma na san za ta duba harkar mata sosai kuma za ta duba da abin da ya shafi yau da kullun na zamantakewa mata musamman bakaki a kasar America kuma bakakin ma ba wai mata kawai ba duka tunda su ne minority wannan ina ni a ra'ayina ina ga yana zai taimaka wa jama'a musamman kasashe masu tasowa wanda za a duba kasashe masu tasowa a duba ai To ni gaskiya ina son Allah ya ba matan na ibata sa'a saboda na san a ra'ayina ina ganin za a samu sassauci kwarai da gaske.
Rana wata shaida suke ni na ki ne. Ya za a saga jinin jiki so nan ki ne.
To kafin mu karkare shirin masu sauraro za mu leƙa bangaren kwalama Hawwa'u Gareki.
Za mu shiga madafan mu inda yau muke tare da Hajiya Azumi.
Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu, barkan mu da kasancewa da ku a cikin shirin mu na kwalama. Muna tare da
Hajiya Azumi.
So yau wani abinci zaki mana?
Tuwon shinkafa da miyan agushi.
Agushin nan naga kowanne gari da yanda yake yin agushin shi. Ke na gane zaki mana?
In Allah ya yarda. Fulan agushi da farko zaki je kasuwa ne ki sisi. Zaki sai ki sai agushi, ki sai timati, ki sai albasa, ki sai kananan kifi, ki sai samu kifi, ki samu naman ki, ki sai daddawa, ki samu kwafi shito, garin tankwa, ki samu kayan magin ki. Ni gaskiya ban yi spices ba amma ni na gargajiya yanda aka gwada mini haka nake yi. Da farko she ki yanke yanken ki, ki samu bosin ki kisa. Nan akwai albasa, nan akwai timati, nan kin daka ki da kai da ke kin gama, nan kin gyara ganyen taushin, kin wanke shi, kin murda da gishiri, kin wanke ganyen gauta, sheki murda ki wanke, ki murda shi ki wanke, sheki wanke inda ki murda ki sa gishiri ki murda kyau, ika kare sheki wanke, sheki bida bu kisa, ki haje ki gera su gefe, sannan ki daka kwafe shi ton da kananan kifi, ki gama ki aje wuri guda.
Zaki hada
tankwa gulli-gulli da shi da daddawa da kananan kifi,
zaki hada ki markada
sheki aje gefe, yanzu ga magin ki, ga garin tankwan ki, ga manjan ki haje, sheki wanke silban ki, an gasi zaki yi su, sheki zo kan gasi, sheki girka silba, da kin girka silba sheki wanke nama kisa. To in zaki wani zan girka nama na doko garlic da kwafe shi to da kaka duru da gishiri da magi, shin zabke naman da shi, bayan na zabke shin aje shi gefe, kuma wanke silba na in aje in girka kan nan shin zuba manja
na kin aje naman gefe, sannan ki saki girka sabon
silba in Allah ya yarda, sheki zuba manja, manja ya taso da zafi, sheki zuba albasa, kina cikin murda albasa kadan, kina soyawa ka sheki zuba timati, timati in kina ciki aka sheki kawo tomatoes,
sheki
sheki zuba, sheki soya, in kin soya kin kare, yanzu kin jika agushin kin aje, ika soya timati gwangwanin da ika sa, sheki sa ruwa kadan ki daure, sheki zuba, sheki na soyawa, ni ka gan kin ya taso, sheki kawo naman ki ki zuba,
wannan wanda kika zabke kika bar
shi, sheki kwa doko sheki zuba, in kin zuba sheki maki ta, sheki na soya shi kadan kadan zuwa can, sheki nemo kifin ki ki gyara ki zuba, in kin gyara kin zuba, yanzu sheki zuba ruwa kare yana tasowa, sheki doko kayan kulukulin da kika daka
shi wannan wani kifi
da daddawa, kananan kifi da daddawa da
abin kwandan kika nikan nan,
sheki zuba ciki, sheki taso da tafasa, yana tafasa kadan, sheki kawo agushin, sheki bida matacin kwakwa saboda saki, sheki taci agushin don ki shi ruwan ruwa, sheki taci, sheki duba limitin da kike nema, ne dai inda kike nema ruwan miyan ki, sheki taci iya kai wurin, sheki bar shi ki sa magin ki, ki sa gishirin ki, ki bari tafasa kadan, bayan ya tafasa kadan, sheki kawo shi ganyen gautan, sheki zuba ciki, sheki bar shi ya tafasa sosai yanda kike so miyan ki ya nuna, ngawa biyu ne ngawa uku ne yana wurin ki, amma ai nuna ki da kanki, in kin ci miyan ki, sheki saka ma miya na ya nuna, ba wanda zan ci ya juya ni bane, ka kare ki bido dan karamin tukunyan ki, ki girka, ki girka ki ga ruwan na zafi, sheki zuba shinkafan ki ya taso ha isulala, ki tuka binki, shikenan gama, sheki ci yanda zaki ki ci ke ba ruwan ki.
To madalla nan ni Hawwa Abdulkarim yan faniya zan tsaya sai sabon mako idan Allah ya kai mu.
An gaishe ki Hawwa'u da tawagarki. Masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu na yau. A madadin Hawwa'u Abdulkarim da dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin shirin, sai Fiona Wamai nan Dudu da ta daidaita mana sauti da lokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka da suka ba da gudunmawa ga nasarar shirin. Ni Aisha Mu'azu ke muku sallama daga nan birnin Washington DC. Ma'assalam.
Yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari.